Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Tumarin jama'ai a Najeriya sun tabbatar da labarin bullar cutar coronavirus a kasar lamarin da ke zama na farko da aka samu bullar cutar a kudu da Saharan Afirka. A jiya Alhamis ne kuma mataimakin shugaban Amurka Mike Pence na da Debbie Birx, masaniyar harkar kiwon lafiya ta kasa da kasa wadda za ta kula da lamuran da suka shafi coronavirus a fadar White House. Kana kasuwannin duniya kuma na ci gaba da faduwa a yau Juma'a sakamakon fargabar da ke kare yaduwa cikin sauri fiye da madadin cutar coronavirus din.
To Allah ya kyauta. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin gargadin da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da yi wa jama'a akan matakan kariya daga cutar coronavirus.
Akwai kuma bukatar mutane su daina daukan hannunsu suna taba bakunansu, hancinsu da kuma idanunsu domin kar su ɗebi wannan kwayar cutar da ke hannunsu su sa a waɗannan kafafen.
To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji bayanan da Murya Amurka ta tattaro game da halin da ake ciki akan ɓullar wannan cutar ta coronavirus a Najeriya. Za kuma ku ji yadda wasu 'yan jamhuriyar Nijar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan zargin yin sama da fadi da wasu makudan kuɗaɗe a ma'aikatar tsaron ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafi da shirin Duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jama'ai a Najeriya sun tabbatar da labarin bullar cutar coronavirus a kasar lamarin da ke zama na farko da aka samu bullar cutar a kudu da Saharan Afirka. Masana kiwon lafiya sun yi kashedi cewa Afirka ta kimtsa kanta daga yiwuwar barkewar cutar a nahiyar. Sai dai masanan sun ce jinkiri da cutar ta yi kafin isa nahiyar Afirka ya baiwa ma'aikatan kiwon lafiya daman shirin tunkarar cutar. Jama'an na Najeriya sun tabbatar da wani baturen Italiya da yake aiki a Najeriya ne ya kamu da cutar wanda ya dawo Lagos daga birnin Milan na Italiya a farkon mako. Ana nan ana masa jinya a wani asibiti da ke Lagos, kana an ce alamomin cutar ba su yi tsanani a jikinsa ba. Wannan labari ya haifar da fargaban yiwuwar samun barkewar coronavirus a manyan birane mafiya yawan al'umma a nahiyar Afirka. A kasashen Misra da Algeria ma sun mutane daya sun kamu da cutar, amma dai ba a samu barkewa mai tsanani a Afirka ba. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce yayi kashedi a jiya Alhamis cewa babu wata kasa da za ta iya cewa ta samu cikakken kariya daga wannan cutar. A hali da ake ciki kuma a jiya Alhamis ne mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya nada Debbie Birx wato masaniya ce ta harkokin kiwon lafiya ta kasa da kasa ta zama jami'ar kula da lamura da suka shafi coronavirus a fadar White House, lamarin da zai wayar da gwamnati akan yunkurin da take yi hinaki da yaduwar cutar a cikin kasar. Birx likita ce kuma a matsayinta na wato ta babban jakada a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, yanzu ita ce ke jagorantar yunkurin gwamnati na yaki da cutar kanjamau a duniya. Za ta rika bada rahoto ne ga mataimakin shugaban kasa Pence, wanda shugaba Donald Trump ya nada shi a ranar Laraba ya kula da martanin gwamnatin Amurka game da babban kalubalen kiwon lafiya da ya addabi duniya. Kana za ta kuma karu a cikin rukunin yaki da coronavirus karkashin jagorancin sakataren kiwon lafiya da ayyukan jama'a Alex Azar. Birx ma'aikaciyar gwamnati ce wadda tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bata aikin kula da cutar kanjamau. Yanzu 'yan gudun hijira za su iya samun hanyar ratsawa Turkiya zuwa nahiyar Turai domin samun mafaka. Gwamnatin Turkiya ta tabbatar da amincewarta na ba matafiya damar ratsawa cikin kasarta bayan da dakarun gwamnatin Siriya suka kashe sojojin Turkiya 33 a yankin Idlib da ke arewacin Siriya a jiya Alhamis. shawaran ba yan gudun hijiran daman ratsawa Turkiya za ta sauya tanadi da ta kulla da wato nahiyar Turai a shekarar 2016. Wani dan gudun hijira mai suna Abdullah da ya ratsa Turkiya ce wayi. Mun fito ne daga Istanbul da zumar shiga kasar Jamus kuma muna tare da mutane daga Syria da Algeria da Palestine da ma wasu daga kasashe da dama. Ko da aka tambaye Abdullah ina ne ya fito ko kuma daga wace kasa yake, sai ya ce shi dan asalin Syria ne.
Tumasararo kafin ku ji sauran labaran duniyar zamu tabo batun kiwon lafiya bangaren rahotannin mu. Kamar yadda kuka ji a shirye-shiryen mu da suka gabata da ma labaran duniya a yau Juma'a ne hukumar lafiya ta Najeriya ta tabbatar da bullar fitar coronavirus a kasar. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril dake Lagos inda ake jinyar mara lafiyar dake dauke da cutar ya aika mana da karin bayani.
Sarawar ministan lafiyar Najeriya na cewa yanzu haka shi wannan dan kasar ta Italiya yana kwance a asibitin lura da binciken cututtuka masu yaduwa dake angon Yaba dake birnin Lagos. Ministan ya baiwa yan Najeriya tabbacin daukan matakan da suka kamata da dakile bazuwar cutar cikin hanzari, tare da kira ga yan Najeriya su ma su dauki matakan rigakafi. Dr. Sadiq Ali Hussaini likita ne a Najeriya wanda kuma ya yi min karin haske game da matakan rigakafin wannan cuta ta murar coronavirus.
Ta farko dai a rinka wanke hannu akai-akai, wancan hannun nan kuma ya zama da sabulu da ruwa, an kuma fi son ruwa da ke gudana kamar na famfo. Akwai kuma irin sinadarai haka na tsabtace hannu waɗanda ake ce sanitizer, su ma inda aka samu ingantacce yana taimakawa. Abu na biyu shi ne mutane su yi kokari su dan nisanci wanda duke tare ko kuma yake atishawa. Nisanta a nan ana nufin ya zama akwai nisan kalla mita daya tsakanin duk wani mai tare da waɗanda ke kusa da shi, domin kada tarin da zai yi ko atishawa ya sa ya dan yayyafo musu kwayoyin cutar. Abu da uku shi ne cewa shi kuma mai tarin ya yi kokari ya rinka rufe hancin shi da bakin shi lokacin tarin ko kuma lokacin yin atishawar. Wannan rufe bakin ko hanci ya zame da hannun ne gaba daya ba tare da ba wai tafin hannun ba kawai, ko kuma idan akwai irin tissue paper haka mutum ya sa ya kare, wanda kuma da ya gama sai ya yi wurgi da ita a inda ya dace. Akwai kuma buƙatar mutane su daina daukan hannunsu suna taɓa bakunansu, hancinsu da kuma idanunsu domin kar su ɗebi wannan ƙwayar cutar da ke hannunsu su sa a waɗannan kafafen. Akwai kuma buƙatar mutum idan bai da lafiya yana tari ko yana atishawa mura dai generally, sai ya yi ƙoƙari ya nemi ya je asibiti ko kuma ya samu abin nan ma'aikatan lafiya ya yi bayani domin samun bincike menene ainihi ke damun shi a kuma yi tattalin sama mishi magani.
Tuni dai wannan labari ya fara firgita wasu mazauna birnin Lagos, inda yanzu haka mazauna birnin da ma Najeriya ke ci gaba da tattaunawa akan wannan cuta. Ga dai abinda Malam Rabi Lumani wani mazaunin anguwar Yaba a nan Lagos yake shaida mani.
Gaskiya ga alamu da yawan mutanen Lagos wanda suka samu labari kan wannan coronavirus, domin abinda gani ke hirgita dan Najeriya game da irin wannan abubuwa gaskiya ba karamin tashin hankali, da dama ba cikin kwanciyar hankali yake ba, musamman ma 'yan yankin arewa namu. Sannan matakin kuma da muke dauka muna su da yadda Ubangiji Allah ya kawo ƙarshen ta.
Ita ma a sanarwar da fitar gwamnatin jihar Lagos ta hannun kwamishinan ta na lafiya Professor Akin Abayomi ta shawarci al'ummar jihar su kasance masu ɗaukar matakan rigakafi na wanke hannu da sabulu da ruwa mai kyau da kuma yin nesa da jama'a musamman masu mura. Haka kuma gwamnati ta ba da lambobin waya da za a kira domin sanarwa hukumomi duk wata alamar cutar. Bugu da ƙari, gwamnati ta gargadi masu amfani da kafofin sadarwar zamani da su guji baza jita-jita na kamuwa da cutar, inda gwamnati ce za a dauki matakin ladattawa akan duk wanda aka samu da yada ƙarya. Birnin Lagos dai ita ce birni mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka, don haka gwamnati da hukumomin lafiya suka tashi tsaye kamar yadda hukumar Red Cross a Najeriya ta ce ta shirya, tare da 'yan sa kai kimanin 80,000, kamar da wata sanarwa da shugabar kungiyar Mrs. Adebola Kolawale ta fitarwa 'yan jaridu. Birnin Lagos dai birni ne da ke samun baki daga sassa daban-daban na Najeriya da kasashen waje, ta jiragen sama da jiragen ruwa da kuma kan iyakoki. Samun labarin cutar coronavirus dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke kokarin dakile bazuwar cutar lassa, da yanzu haka rahotanni suka ce ta kashe mutane fiye da 110 a jihohi daban-daban na kasar. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Tumadalla a gaida Babangida Jibril. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Kasuwannin duniya na ci gaba da faduwa a yau Juma'a sakamakon fargabar da ke ƙara yaduwa cikin sauri fiye da cutar coronavirus din ma. Cutar da ake yi wa suna COVID-19 ta haifar da matsala wurin shigar da kaya, sabili da haramta tafiye-tafiye, lamarin da ke kawo cikas ga hada-hada da cinikayya a duniya. Masu fashin baki sun yi hasashen cewa wannan mako zai fi muni da abin da aka gani, ko kuma da harkokin kuɗi a duniya ya huskanta a shekarar 2008. Wannan wani lokaci ne mara tabbas. Babu wanda ya san hanyar shawo kan wannan matsala, kana kasuwanni na cikin tsananin fargaba, inji John Law, shugaban wani babbar kasuwar yankin Asiya da ake kira Sai Investment, yana faɗa wa manema labarai. Kasuwar Japan da na China ta sun faɗi a yau Juma'a da kashi 3.7 cikin 100, yayin da Korea ta Kudu da Australia su ma suka faɗo sama da kashi 3 cikin 100. Kasuwannin Turai su ma sun yi ƙasa da kashi 2.3 cikin 100. Sojojin Amurka da Korea ta Kudu masu taken shirin faɗa a wannan dare sun shiga cikin wata gwagwarmaya guda biyu da ba a saba ganin irinsu ba, da suka hada da yaki da mummunan cutar da ke bazuwa cikin gaggawa, da kuma barazanar yiwuwar korar dubban 'yan Koriya da suke aiki a sansanonin sojin Amurka saboda takaddama da take yi da Koriya ta Arewa wurin raba bashi. Haɗin gwiwar sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu sun ƙara kame wurin sa ido a sansanonin su, bayan wani ma'aikaci da wasu mutane aka gano sun kamu da cutar.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. Har yanzu dai game da batun ɓullar cutar coronavirus a Najeriya, muryar Amurka ta tattaro bayanan halin da ake ciki a ƙasar. Abokan aikinmu Muhammad Baballa Hafiz da Haruna Shehu, sabon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, sun tattauna akan wannan batu.
To, Haruna, wane hali ake ciki dangane da ɓullar cutar coronavirus a Najeriya? To, Baballe, a halin da ake ciki dai yanzu, hukumomi na ci gaba da ɗaukar matakai ne na tabbatar da cewa ita wannan cuta ba ta yaɗu zuwa wato sauran jama'a ba. A don haka ne ma jami'ai musamman a jihar Ogun suka keɓe kamfanin simintin da shi wannan mutumi ɗan Italiya yake aikin tuntuɓa kenan, domin a wannan jiha ce shi wannan mutum ya fara nuna rashin lafiya, kuma har aka mai magani, amma daga baya da aka gane cewa jikin nashi ya yi tsanani shi ne aka wuce da shi jihar Lagos, inda anan ne aka tabbatar da cewa yana ɗauke da wannan cuta. To, hukumomi dai a yanzu sun ce ya yi wuri a ce za a gano adadin mutanen da shi wannan mutum wato ya riga ya haɗu da su, amma dai an tabbatar da cewa akwai mutane uku da ya haɗu da su, kuma ana ƙoƙarin ganin cewa sauran ma waɗanda ya haɗu da su an gano su, kuma ciki har da wato mutanen da ake gani ya yi tafiya kenan a cikin jirgin sama wanda ya kawo shi Najeriya a ranar 24 ga wannan wata na Fabrairu. To, kowane irin tabbace hukumomin Najeriya suke bawa 'yan kasar dangane da bulla wannan cuta? To, a halin da ake ciki dai hukumomi na kokarin kwantar da hankalin jama'a ne, suna cewa bai kamata su tayar da hankalinsu ba, saboda suna iya bakin kokarinsu don tabbatar da ita wannan cuta ba ta yadu ba. Hasali ma ma'aikatar lafiya ta kasar ta ce akwai kudi kimanin naira miliyan 386 da ta kebe waɗanda za ta ba hukumomin kiwon lafiya biyu ciki har da ita cibiyar da ke yaƙi da cututtuka domin tabbatar da sa ido da kuma tabbatar da cewa wannan cuta ba ta yaɗu zuwa sauran sassan wato kasar ba ko kuma sauran jama'a ba. Amma dai abin da suke cewa shine yanzu ya kamata mutane su mai da hankali su kula da lafiyarsu musamman idan mutum zai yi tari ya tabbatar ya rufe bakin shi ko atishawa sannan idan ma kaki ne mutum zai zubar to ya kamata ya dauki matakai na tabbatar da cewa ya rufe wannan kaki saboda in akwai cuta a ciki iska ba ta dauki wannan cuta ba balle sauran jama'a su shaka.
To yanzu ko gwamnatin jihar Lagos ta fitar da wata sanarwa dangane da wannan al'amari?
To ba balle hukumomi a jihar Lagos da kuma jihar Ogun suna ta magana akan ita wannan cuta. Abinda ma musamman su hukumomi a jihar Ogun suka tabbatar cewa suna aiki tare da takwarorinsu na jihar Lagos domin ƙara fahimtar abubuwa game da ita wannan cuta da kuma ƙara sanin matakan da za su iya ɗauka tunda wannan cuta ce da mutumin da ke ɗauke da ita daga jihar Ogun ya taho amma daga farko a Lagos ya fara sauka kafin ya je jihar Ogun din kuma ana tunani ya wato ya gana ko kuma ya hadu da wasu mutane a jihar Lagos din to saboda haka hukumomi ne dai suke aiki tare tsakanin Ogun da kuma Lagos domin tabbatar da cewa ita wannan cuta ba ta yadu zuwa wato sauran sassan kasar ba.
To madalla yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger inda wata sabuwar muhawara ta barke tsakanin ƴan kasar bayan da gwamnatin Niger din ta fitar da wata sanarwa da ke neman waɗanda ke da hannu a wata badakala kuɗaɗe har sifa biliyan 1 da miliyan 700 a ma'aikatar tsaron kasar daga birnin Yamai ga rahoton Yusuf Abdullahi.
Sanarwa da ta bayyana matakan da gwamnatin Niger ta dauka game da sama da fadi da rahoton binciken ma'aikatan nusan tsaron kasar Niger ya gano cewa an yi ta hanyar karin kudade a saman takardu da rashin kawo su kayayyakin aiki na sojojin Niger bayan kuma an yi order su. Gwamnatin da ta Niger ta ce za ta tilasta duk wanda aka samu a wannan binciken amayo kudaden da ya ci. To ko gungiyon fararen hula Niger ke kallon wannan matakin? Alhaji Salisu Ahmadu mamba ne a kungiyar fararen hula da yake kira Sobolle Niger.
Ba mu gamu su ba bisa kan abubuwan da shi matakan laihi ne aka yi su wane ne suka yi laihin yanzu a maido kuɗi wane ne zai maido kuɗi da yayi ni zai maido kuɗi shin wai na ji ba naki ba ita da ake cewa a yi adalci adalci kiyaye hakkin kowa a kalkashin doka.
A sanarwar da gwamnatin ta Niger ta ce duk wanda ya ki biyan kuɗaɗen da ya sama da faɗi da su to zai gurfana a gaban kuliya. To sai dai Alhaji Nasiru Saidu shugaban kungiyar marasa murya na kallon wannan matakin tamkar wani wasa da hankulan ɗan ƙasar Niger.
A ce mutum wanda ya ci amanar ƙasa an ka gama baki da shi an ka ɗibi miliyarori na ƙasa maimakon a sayo bindigogi na ƙwarai ko a yi wani abu wanda ya kamata a yi na haƙƙin soji a ta yi a sayo miyagun bindigogi a raba kuɗi wasu kuɗi ba amma ta yi an ka sayo bindigogin da su ba mutane sun ka ɗibi kuɗi na hita hankali sun kai abin sun gara ma kan soji ka fara hula wanda an gama baki da su. Yau marmakin gwamnati shi hito shi ce mutane mun ba da takardun nan ga hannun shari'a za ta hidda haƙƙin ƙasa da 'yan ƙasa kai har ma sojoji waɗanda sun ka mutu saboda wannan laifi na 'yan ƙasa sai a hito a ce wa mutane wai za a lallaɓa mutane su biya wanda bai biya ba shi ne za a kai wurin shari'a.
Yanzu dai ta tabbata cewa binciken na ma'aikatan nusan tsaron Niger da aka shace cokuce a kansa ya kasance wani iyon kubanza a cewar kungiyoyin fararen hulan na Niger.
In ana son zaman ƙasa ta demokaradiyya ya kamata kowa a ba shi haƙƙin shi kenan shari'a a ba ta dosiye wanda ta san me za ta iya yi bisa kan shi in abin da ya yi doka. In ya zama to waɗannan mutanen kiran sai za a yi su ba da kuɗi sai su oho
wace hujja a ga ɗan ƙasa wanda za a gwada mana eh sun biya ko da biyan ma za a yi balle mun tabbatar da ba za a biya mun tabbatar da ba za a mu shari'a kenan an nuna muna mu 'yan ƙasa mu talakawa ba bakin komi muke ba.
Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Niamey jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Yusuf Abdullahi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan kuma na ci a karfe 10:19 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. kasancewar wasa dan takarar da yafi karbuwa tsakanin masu neman tikitin jam'iyyar Democrat domin karawa da shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Senator Bernie Sanders na jihar Vermont ya sha cacceka daga abokanan hamayyarsa a muhawarar da aka yi ta baya-bayan nan tsakanin yan takara bakwai na jam'iyyar ta Democrat. Shin ya lamarin ya kaya ne? Batun da shirin na duniyar Amurka zai mayar da hankali akai kenan a wannan mako. Sunana Mahmud Lalo.
Face-to-face confrontation carry live.
To Senator Bernie Sanders wanda shine dan takara da ya samu nasara a zabukan sharaffage da aka yi a baya-bayan nan a tsakanin ɗan Democrat. Ya sha cacceka daga abokan hamayyarsa na jam'iyyar wanda suka yi ikrarin cewa baiwa Sanders wanda ya ayyana kansa a matsayin ɗan Democrat mai ra'ayin ƴan gurguzu tikitin karawa da shugaba Donald Trump zai sa jam'iyyar ta fadi warwas a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Yayin wannan muhawara wacce gidan talabijin na CBS ya jagoranta, an tambayi Sanders yadda zai iya bunƙasa tattalin arzikin Amurka fiye da yadda shugaba Trump yake yi, sai ya ce
last year real wage increases for the average worker.
A shekarar ta gabata ƙarin albashin da aka yi wa ma'aikata ya gaza kashi ɗaya rabin Amurkawa na rayuwa ne irin wacce ake yi daga albashi zuwa wani albashi. Wannan ba irin tattalin arzikin da Amurka ke bukata ba kenan, amma mu za mu samar da tattalin arzikin da zai amfani kowa da kowa, ba wai masu kuɗi kawai ba.
Bayan haka, Sanders ya alƙawarin faɗaɗa tsarin inshorar kiwon lafiya ta Medicare da dattawa ke amfana da ita domin kowa da kowa ya mura ba tare da an duba shekarun mutum ba. To sai dai abokanan hamayyarsa ciki har da Sanata Amy Klobuchar sun yi ikrarin cewa tsarin na Sanders zai sa kuɗaɗen da ake kashewa fannin lafiya da ilimi ya ƙaru.
No, the math does not add up. In fact, just on 60 minutes.
Wannan lissafin bai yi ba. Kai, asali ma ko a shirin 60 minutes ƙarshen makon da ya gabata. Ka ce tsarin ba zai kasance mai tsada ba. Amma bari na faɗa muku kuɗin da ake magana a nan. Adadin kuɗin zai kai kusan dala triliyan 60. Shin kun san nawa kuɗaɗen da za a kashe a shirye-shiryensa?
To Sanders dai yayi maza ya musanta wannan ikrari na Klobuchar.
Ba haka bane.
To amma Klobuchar ba ta tsaya a nan ba.
Hakan ya ninninka tattalin arzikin Amurka har sau uku. Ba wai gwamnatin tarayya ba, baki ɗaya tattalin arzikin
Amurka.
To shi kuwa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya dago batun wani harin bindiga ne da aka kai a wata mujami'a ta bakakken fata a birnin Charleston a shekarar 2015 a lokacin da ya fara sukar Sanders. Inda ya danganta lamarin da matsayin da Sanders din ya dauka wajen nuna adawa da samar da dokar da za ta rika dora alhakin hare-haren bindiga akan kamfanonin da ke kera makamai.
Bernie voted 5 times against the Brady bill and wanted a waiting period. No, let me finish.
Sau biyar Sanders yana adawa da wannan kudirin doka. Bari na gama. Ba wai na ce shine ke da alhakin mutuwar mutane tarar da aka kashe ba, amma ga wannan mutum bai samu damar mallakar wannan bindiga ba. Idan da an ce mai yajira har iya tsawon wani lokaci kafin a tantance shi.
Abokanan hamayyar na Sanders ba su kyale shi haka ba, domin tsohon magajin garin New York Michael Bloomberg shi har cewa yi Sanders sojan hayan shugaban Russia Vladimir Putin ne.
I think that Donald Trump thinks it would be better if he's president. I do not think.
Shugaba Donald Trump yana tunanin zai fi kyau idan ya ci gaba da zama shugaban kasa. Amma ni ban yarda da haka ba. Vladimir Putin yana ganin Donald Trump ne ya kamata ya ci zaben. Shi yasa yake goyen bayanka saboda Trump zai fi saukin ka da kai idan aka zabe ka.
To a gobe azaban ne ake shirin yin wani zaben sharaffage a jihar ta South Carolina. Biden wanda a da shi ke gaba-gaba a samun goyon baya a cikin 'yan takarar na Democrat ya wuce Sanders da 'yan tazara wajen karbuwa. Amma masu lura da al'amuran siyasa na ganin akwai yiwuwar Sanders ya lashe jihar, abinda zai ba shi damar samun wani babban matsayi a gangamin da 'yan Democrat za su yi domin fidda gwani wanda aka fi sani da Super Tuesday. Jama'a da aka makawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Richard Green da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
madalla a gaida Mahmud Lalo to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Yau duk wasiƙunmu a kan cutar coronavirus ne. Sakon farko ya fito daga baban gida Mato. Yace hakika bullar cutar coronavirus a kasar mu Najeriya wata babbar fargaba ce ga al'ummar kasar. Muna kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya da ta ƙara zage damtsi wajen ganin ta daƙile wannan cutar kamar yadda ta taka rawan gani wajen daƙile cutar Ebola. Muna kuma addu'a Allah ya kawo mana manufa ta alheri ya nisanta mu daga duk wata nau'in cuta. Amin. Sakon mu na gaba ya fito daga Isa Lawa Girgir. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya bullar cutar coronavirus birnin Lagos babban abin tsoro ne da fargaba. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya kare mu daga wannan cuta. Sai kuma sakon da ya fito daga Almodu Baga. Yace salam VOA Hausa. Bullar cutar coronavirus a karo na farko a ƙasa ta Najeriya. Ba abin mamaki bane. Duba da cewa tun farko hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta bayyana cewa Najeriya ita ce ƙasa ta 12 a jerin ƙasashen Afirka da suke fuskantar barazanar bullar wannan alluba. Daga nan sai sako daga Sani Muhammad Chindo yace tabbas bullar cutar coronavirus a jihar Lagos abin takaici ne. Ina kira ga hukumar yaki da cututtuka a Najeriya da ta yi hanzarin daƙile wannan cuta don gudun bazuwarta a wasu jihohin. Sai sako daga Ali Abdullahi Doron Baga yace bullar coronavirus a birnin Lagos ya yi matukar ɗagawa al'ummar Najeriya hankali duba da cewa cutar ta yi wahalar shawo kai a ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da cigaban kimiyya irin su China. Amma tunda ta afka mana ya kamata al'ummar Najeriya su yi biyayya da dokokin jami'an lafiya da rage yaduwar cutar. Sakon mu na ƙarshe daga Sani Yalwa yace muna kira ga hukumomin kasar mu Najeriya da su tunkari matsalar numfashi ta coronavirus kamar yadda suka yi wa cutar Ebola, ganin cewa cutar ba ta riga ta yi ƙarfi ba, da fatan Allah ya sa a dace. To amin. Jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Litinin mai zuwa. Juma'ar Mubarak, godiya muke yi.
Madan Lion kuma ga takaitattun labaran duniya.
Jama'a Najeriya sun tabbatar da labarin bullar cutar coronavirus a kasar, lamarin da ke zama na farko da aka samu bullar cutar coronavirus a kudu da saharan Afirka. Masana kiwon lafiya sun yi kashedi cewa Afirka ta kimtsa kanta daga yiwuwar barkewar cutar a nahiyar. Sai dai masana sun ce jinkirin da cutar ta yi kafin isa Afirka ya baiwa ma'aikatan kiwon lafiya daman shiri na tunkarin cutar. A hali da ake ciki kuma jiya Alhamis ne mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya naɗa Debbie Briggs masaniyar harkar kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa ta zama jami'ar kula da lamurra da suka shafi coronavirus a fadar White House, lamarin da zai wayar da gwamnati akan yunkuri da take yi na yaki da cutar a cikin ƙasar. Yanzu 'yan gudun hijira za su iya samun daman ratsawa Turkiya zuwa nahiyar Turai domin su samu mafaka. Gwamnatin Turkiya ta tabbatar da amincewar ta na ba matafiya daman ratsawa cikin ƙasarta ne bayan da dakarun gwamnatin Siriya suka kashe sojojin Turkiya 33 a yankin Idlib da ke arewacin Siriya a jiya Alhamis. Kasuwannin duniya na ci gaba da faduwa a yau Juma'a sakamakon fargabar da ke ƙara yaduwa cikin sauri fiye da cutar coronavirus. Cutar da ake yi wa suna COVID-19 ta haifar da matsala wurin shigar da kaya a ƙasashe sabili da haramta tafiye-tafiye da ƙasashe suka yi.
Tamar sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ma injiniya Mubasco da ya taya mu haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.